miliyan 176 na dala ne aka bayyana cewa Amurka ta amince ta bayar domin al'ummomin da ke cikin halin bukata a kasashen Sahel da na yankin tafkin Chadi, inda matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula suka yi sanadin ficewar miliyoyin mutane daga garuruwansu na asali. Sanarwar da ofishin jakadancin Amurka a Niger ya aike wa manema labarai ta fara da cewa adadin mutanen da ke bukatar agajin gaggawa ya karu a wani lokacin da isar da tallafi ke zama jidali sakamakon rigingimin da ake fuskanta a wasu yankunan kasashe irin Somali, Mauritania, Niger, Burkina Faso, Cameroon, Chad da Nigeria. Shugaban kungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi ya yaba da wannan yunkuri, kodayake kuma a cewar sa cimma nasarar wannan abu na bukatar zuba ido.
Lalle shi wannan abu kware ne, tunda kaga mutane suna cikin matsala kwarai da kowa wanda ya zamanto bisu tashi hankali na wannan jihadist din nan terrorist, mutane sun bar gidajen su kenan. Lalle an ci a taimaka musu wannan abu kware ne. Yanzu gwamnati ya kamata ta sa ido ta gani wannan tallafin ya kai a hannun su, don saboda kowa sun cewa wannan bayan Allah suna cikin hukuma.
Hukumar USAID ce yake da nauyin wannan gagarumin aiki, za kuma a yi zubin kudaden gudanar da shi ta hanyar abokan hulɗar Majalisar Ɗinkin Duniya da kungiyoyi masu zaman kansu irin su WFP da UNICEF da OCHA, domin samar da abinci da ruwan sha mai tsafta da kiwon lafiya da samar da kariya ga mutanen da ke da rauni da dai wasu ƙarin tallafi masu muhimmanci, in ji sanarwar. Wani ɗarajin kare haƙƙin bil'adama Salisu Amadu na ganin bayar da fifiko ga matakan inganta ayyukan noma da wani ɓangare na wannan tallafi a matsayin hanya mafi a'ala.
Koda an kawo taimakon ya zamanto an hudo wani samfarin gyara noman rani, ko kuma shi neman noman damanan ma ya zamanto a ce an yi shi ba na gargajiya ba, don saboda yau al'umma ta riga ta zama lunkin balunkin. Kuma wurin noman sai an hudo wata dabara da abincin dabbobi da na al'umma, an dai an same su sai mu ga al'amura suna warwarewa insha Allah. To amma wannan shawarwari ne ya kamata ya azana da ƙwararru da su masanan abin.
Girman bukatun jama'a a kowace daga cikin kasashen da wannan shiri ya shafa ya zarce tallafin da Amurka ta yanke shawarar bayarwa, duk kuwa da cewa ita ce ƙasa mafi bada babban kaso na irin wannan taimako a yankin Sahel da na tafkin Chadi. Da wannan dalili ne Amurkar ta yi kiran illahirin masu ba da tallafi su yunkura domin kubutar da rayukan dumbin mutanen da ke cikin halin bukata, a kuma samar da rayuwa mai sassauci ga waɗanda ke cikin halin kangi, in ji sanarwar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.